Sine kanongana tabama na inges bankwana chema sekin samu gwaran kwana kai momo sa dan kwairo tabase na buga kaman kwallo emana mun sama abun kallo ni da kali mun sama abun kallo na ci kwankwan gafara gafara musa da kali to hantara hantara mun shigo da million goma sha tara your boyfriend is bugging my tada tambara ta ce da ka tamana kamuna hankara ta sama samara kamuna hankara ta kuma damfara ta ce musa I want see you in camera. Nace haba malama aiko an mata kwatance zata dawo dan ko tabata ku fit da wayan ki man dan mata tabata kina da number haba ko haban ki shiyar ki ce ko kina da bi shiyar ka ce dan mun ga ki hauka ce ta gigi ce bonno ka tana America musa da kali ci ya mun sai an buga sautin da banne da sauran to ku kira haba ya sonan to nace kwankwan gafara gafara musa da kali to ai sai kun ga kalan fari ne ko baki fito da camera ku shira dai yana nan zuwa hannu sama kai akasa fit the wayang kira mana haba hanu dai asama kai akasa fit the waya kira mana haba hanu dai asama kai akasa fit the waya kira mana haba hanu dai asama kai akasa fit the waya kira mana haba
haba
ramana bawa kai asama kai akasa fit the wire kira mana haba hanu dai asama kai akasa fit the wire kira mana haba 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 ramana bawa
asama kai akasa
fit the wire. More music at NigerFlavor.com.